Kamar yadda muka alƙaruwar tawo mai tauraro za mu kawo muku sakamakon gasar Freedom Radio Meko Award da aka gabatar a makon da ya gabata a cikin waɗanda suka lashe gasar su 16. A jiya ne sakamakon gasar ya fito inda a bangaren Nanaye da Soyayya waɗanda suka lashe gasar dai mawaka hudu ne suka samu nasara daga cikin su akwai Ibrahim Homeboy wanda shi ya zo na daya sai Nazifi Kada sai kuma Zax M Ibrahim wanda shine ya zo na hudu a bangaren Nanaye da fadakarwa kuwa nan fannin ma mawaka hudu ne suka lashe gasar da suka hadar da Abdul D Giant sai Ahmad Sadiq Kurna da kuma Safiyanu Sas sai kuma Abubakar Sadiq
sunana Abdul Malik Adam wanda aka sani da Abdul D Giant a gaskiya ne abin da nake ji bazan iya furta shi a cikin baki na ba saboda abin da nake ji ya fi karfin misalta saboda abu ne aka ce zan sai nazo sai tikitin sai form dan gwada sa'a ta akai su kuma gashi a ce Allah ya bani nasara har na samu wai na daya ma ni abin magai nake kamar ba ni ba amma mafarki ma abin nake tunani
kun sunana Ibrahim Ahmad Homeboy to alhamdulillah ina matukar farin ciki da ganin wannan rana muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana wannan rana mun ji dadi sosai da sosai Allah ya barka wannan kira ga kamar gidajen radio da kuma manyan mawaka da ma mutane na gari ya kamata a ce suna hada irin wayannan al'amari na gasar waƙoƙi saboda ko ba komai ya zumunci ma kawai da ake yi wannan abu ne mai kyau gaskiya
idan muka leka fannin hip hop soyayya kuwa akwai Usman Suleiman wanda aka fi sani da Shamanki DJ on top sai maza na ƙarshen su kuwa sassafe a fannin hip hop fadakarwa kuwa waɗanda suka lashe gasar sun hadar da mace kamar maza Kunzi Shak ita ce ta zo ta farko sai Free Boy da kuma Yusuf Mazani na ƙarshen su kuwa Mahmud Musa
Nana Zainab Ishaq wanda aka fi sani da Kunzi Shak gaskiya dai kam kin san ita nasara ko da yake tana da dadi kuma dama ita nasara tana tare da hakuri ko ko a ce hakuri yana tare da nasara to na gode wa Allah sosai da sosai sannan kuma na ji dadi kasancewa da na zama kallabi a tsakanin rawuna tunda kin san maza ne suka fafata wurin maza 19 kenan a cikin mutum 75 ni ce mace guda daya da na fito a cikin wani abu to kin ga alhamdulillah wannan yana nuna cewa mata ma ba balsa baya ba kuma ita baiwar Allah duk wanda Allah ya so ya bawa yana bawa ba namiji babu mashi kiran da sanyi da mata shine kar su inga janye jike su suna ganin cewa kaman ba za su yi abu ba ai sai an gwada akan gane za a iya ko ba za a iya ba inda kin tsaka ke zuciya ki kin kyautata niyya ki aka wa ki kallo abin ki kai tsaye ba gada
sunana Shamaki Dinar to gaskiya actually I don't know what to say ban san me zan ce ba gaskiya amma ina cike da farin ciki kuma Allah ya ba mu sa
Mun kuma samu zantawa da alƙalin gasar dangane da yadda gasar ya wakana da kuma hanyoyin da suka bi wajen fitar da zakaru inda Nazifi Asnani ke tofa albarkacin bakin sa.
Ina ɗaya daga cikin wayanda suka yi alƙalanci na wannan gasar. A hasali ma last year ma da ni aka yi. Kuma idan aka ce an ɗauko ka kai alƙalanci wani abu ne wanda yake da matuƙar nauyi in ba ka kasance a halin abin ba za a iya zuwa a ringa samun matsaloli to na ji daɗi da na kasance ɗaya daga cikin wanda suka yi alƙalanci a ciki kuma mun iya ƙoƙarinmu fatan Allah ya sa dai waɗanda aka yi don su gane cewa wato an yi iya ƙoƙarin da aka yi. Eh alhamdulillahi dole ne a nan wajen a ta haɗu gaba ɗaya a jinjinawa a Freedom Radio because abu ne wanda dama can ana neman ya za a yi a ringa samun hanyar da za a ringa yin wannan abin saboda a taimakawa wanda suke da talent na ƙasa wannan abin shi yake wato fitar da su a gano cewa su ma suna da wata baiwa da su iya nuna wa duniya to muna kira ga raguwar gidan radio ko talabishin su ma su yi koyi da Freedom Radio.
Hussaini Danko shi ma cewa ya yi gasar abu ne mai kyau wanda zai ƙara mawaka ƙwarin gwiwa.
Za mu da aka ce a bayyane yake. To ana nufin akwai waka waraka akwai kuma waka wanda take zuwa office to muna duba rubutacciyar waka sannan kuma muna duba ma'anar waka sannan kuma muna duba waka da take da ma'ana dan dama ita waka abinda ake bukata da ita in dai har ka san zaka shiga awo to ka sa waka mai ma'ana wacce ka san zaka shiga awo da ita ba waka bace wacce kawai nayi take kana yi ka to ana waka irin wannan to amma mutum ya kamata duk abinda kace zaka aika sako ga al'umma to ya kamata ka tanga ka tantance sannan ka san me zaka aika al'umma da shi domin su saurara
an dai gudanar da wannan sakamako a harabar gidan Radio Freedom a jiyar Lahadi inda suka karbi lambar girma tare da nuna farin cikin su Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya